الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى بدكم ونبنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Juma'adul Akhira shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata
akwai wani babban lada game da makarantar Al-Qur'ani wanda yake karantawa sai ya laifa kuma da Islam
wai bambanci tsakanin wanda zai ringa karanta Al-Qur'ani kamar yanda ake fada ta kara kenan kana kallo kana karantawa da kuma wanda zai ringa karanta shi da ka ma'ana tilawa idan ka ji gargawa sun ce tilawa suna nihi ka karanta Al-Qur'ani da ka idan aka ce ta kara shi ne kenan ka jinko wani kaso na Al-Qur'ani kana kallo kana karantawa wanda asalin ta kara an ciro shi ne daga tikrar in aka ce tikrar shi ne wato maimaitawa kenan lalle ta bangaren haka ban san wani dalili wanda yake bambanta su a wajen lada amma kwarai akwai dalilin da yake bambanta tsakanin wanda da kyale ke karanta Al-Qur'ani da wanda kuma ya kware a wajen karatunsa Azan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-mahiru bil Qur'ani ma'al mala'ikatil kiramil barara wanda yake gwani wajen karanta Al-Qur'ani Azan Allah ya ce yana tare da mala'ikun Allah masu daraja waɗanda suke masu biyayya ga Ubangijinsu an gane ko kamar misali yau a ce wani wato yana tare da manyan gari gwamnan jaha da wanda yake magajin gari da suwane ne da suwane ne su ne jama'a da yake tare da su sai ya ce amma wallazi yaqra'u alqur'ana wa yata'atu fi qira'atihi lahu ajran aw kama qala wanda yake karanta alqur'ani yana wato shine kokari a wajen karantawar da kyan da kyan yake tada baki manzo Allah yace yana da lada biyu ga ladan karatun Al-Qur'ani sannan kuma ga ladan wato wahalar karantawa amma ta bangaren ta kara da tilawa musan wani dalili da ya bambanta tsakanin su na'am
kamar da wanda sai sai wanda yake da ko alama wanda ba musulunci ba ko kuma da yake kalla abin da Allah ya haramta kuma mutum ya salla ne ya salla take
wani misali mutum ya yi salla da riga wadda take da hotuna ko wasu rubuce-rubuce waɗanda suke ba su dace ba ko zane wannan makruhi ne amma salla ta inganta dalili saboda duk wani tufafi wanda yake mai zane yin salla da shi makruhi ne domin akwai bujiro da kai ga abin da zai shagaltar da mutum in ma kai zanen bai shagaltar da kai ba to zai iya shagaltar da wanda yake bayanka ya tsaya yana lissafin wannan zane kamar yanda wani sahabi ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wani zani wanda yake da zani ana kiran shi da wato shine sunan ya kwanta mun kafin zuwa jimawa a wanda yake kyautar shine Abuja Andijaniya ita ce wadda aka sake canzawa an gane ko a farko ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau'in wannan tufafi mai zane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura wannan tufafi yayi sallah wannan zane sai ya ringa daukan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya linke wannan zane yace maza kumai da ma Abu Jaham wato wannan tufafin ku zo mun da ambishaniya nau'in wanda yake kenan ambishaniya shi nau'i ne na zan na tufafi saka wanda ba shi da zane wannan wanda ya masa kyautar manzo Allah yace a maida masa kuma yace ya canza mishi to dan haka wannan shine dalilin da yake nuna duk wani tufafi wanda yake da zane ko hotuna a jikinsa wanda zai iya daukan hankalin mai sallah to wannan bai dacewa mutum yayi amma in yayi sallah da wannan tufafi sallah ce wadda take ingantacciya wai misali wai shin akwai wani dalili wanda ke nuna cewa mamaci daga can wato likita idan Allah ya masa rasuwa daga can gidan mutuwa in an tattala shi a kai shi makabarta ba tare da sai an kawo shi gida ko kuma kawo shi gidan laifi ne duka wannan babu wani dalili da ya nuna cewa daga can inda mamaci ya mutu gidan asibiti daga can a yi makabarta da shi kuma babu dalilin da ya hana a kawo shi gidan shi wanda kar mu manta bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa rasuwa Abubakar baya na lokacin da ya dawo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu Abubakar ya shiga ɗakin ya daga mayafin da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da fuskarta sa ya sumbance shi tsakanin idanunsa yake cewa ibta hayyan wa mayyita ka tsarkaka kana raye kuma ka tsarkaka bayan kana mace yace Allah ba zai hada maka mutuwa biyu wannan ne ta farko an gare wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin ka yayi fuskar mamaci ka kalla kuma ya halatta ka sumbance shi don haka a kawo mamaci gidan shi makusantan shi da iyalin shi su kalli gawar shi ko su sumbance shi wannan duka abu ne wanda yake halal ba dole bane ba wani shari'a bace ta kayyade cewa daga can asibiti a wuce da shi makabarta akan iya kawo shi gidan shi kuma akan iya wucewa da shi daga can duka wannan babu wani bambanci akan haka wani dan uwa yake tambaya dangane da ko karin haske ne akan wato wai anniversary da ake ma kankanin yara kamar misali abin ya dan fara yawaita a cikin jama'a ta musulmi a nan dade mun san da cewa a yamma akwai shi kamar misali in ka dauki yamai mafi yawan zaka ga yan bariki suna ma ƴaƴansu wato shine cikon shekara na aikuwa a zo a shirya abinci da kayan shaye-shaye da kide-kide da raye-raye haka suke yi har ma kayan da Allah ya haramta na giya da sauransu wasu duka haka suke yi to amma wai an wayi gari a nan an fara samun wasu ɗaiɗaiku daga cikin jama'a ta musulmi ƴaƴansu idan sun cika shekara sai a shirya abinci wani ɗan uwa yake cewa abinci ne kaɗai aka shirya yarinya ce yar ƙarama ko shekarar ta ɗaya ko shekarar ta biyu aka gayyaci ƙanƙanin yara babu kiɗa babu wasu abubuwa na haram amma abinci ne aka shirya aka ci shi ne muka ce masa koda akwai karatun alkur'ani a wajen wannan abinci da aka shirya ta kanas domin cikin shekarar wannan haramun ne saboda musulmi shi yake da abin da za a kwaikwaye shi an gane ko musulmi matsayinsa ya wuce ya kwaikwayi wani shi yake da abin da za a iya kwaikwayen shi domin ka'ida duk mutumin da kake kwaikwayen shi kana nuna cewa ya fi ka ci gaba da wayewa babu wani wayayye a doron ƙasa wanda yake da ci gaba a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira sama da wanda Allah ya azurta shi da musulunci wanda alqur'ani da sunna sun tabbatar mana da haramcin musulmi ya kwaikwayi arni. Duk wani abu wanda aka samu arna suna yin shi, to haramun ne musulmi ya kwaikwaye shi. Wanda karmu manta bid'a ta maulidi ta ina aka kirkira ta, ganin cewa ƴan mushrik suna ma annabi Isa. Shi sarkin da ya kirkira maulidi shine al-muzaffar, cai ƴan mushrik ya ga suna ma annabi Isa, saboda haka ya kirkira a shekara ta 600 yana daga cikin daula ta Fatimiyyin a ƙasar Masar. Wannan shine sababin abin da yasa ya kirkira, don haka baya halatta musulmi bai dace ba akan irin waɗannan abubuwa ya ringa bata lokacinsa. Wannan maimakon kasancewar kai kana ganin cewa halaka ne, to ba halaka bane, haramun ne, sai dai a dau zunubi. Inda ma ya tsaya a halakkin cewa ba lada ba zunubi, to da dama-dama, to amma matsayin shi haramun ne, saboda kwaikwayon kafirai ne, shi kuma kwaikwayon kafiri haramun ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato shine kitabu siya, mun tsaya karshen wato hadisi na 397, wanda hadisin da ke bayani dangane da shine al-wisal. Wato idan aka ce al-wisal a yaren Hausa shine in ma ka ce sadarwa ko kuma ka ce tazarci. Kenan kamar yadda kafin shi hadisin na ƙarshe a baban akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da haramcin yin al-wisal. Ɗaya daga cikinsu shine hadisin Abdullahi ibn Umar, Allah ya ƙara musu yadda, da ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisal, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin tazarcen azumi. Qalu, sai sahabbai suka ce da shi, innaka tuwasil, ya rasulullahi, to ai kai kuma kana yi, ganin kana yi shi yasa mu ma muka ci gaba da yi. Qala, sai manzon Allah yace inni lastu ka hay'atikum, manzon Allah yace ni ban zaman tuba kamar ku. Inni ubu'amu wa uska, manzon Allah yace domin ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni. Wa yake ciyar da shi yake shayar da shi? Shine ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. A wata riwaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ya hane su game da yi, kamar yadda yake cikin riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi sawm, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin tazarce a wajen azumi. Idan aka ce tazarce a wajen yin azumi, shine kamar misali mutum ya hada kwana biyu yana azumi ba tare da ya bude baki ba ko zuwa kwana uku. Faqala lahu rajulun minal muslimin, sai wani mutum daga cikin jama'a ta sahabbai sai yace innaka tuwasilu ya rasulullah, to ai abin da yasa mu muke yi, gani muka yi, kai kana yi. Wanda bayanin ya gabata, wannan yana nuna mana fagen da mazan jiya suka yi fice shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin diddigin sa. Da zaran sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu matukar basu fahimci ba cewa wannan abu yake banta da shi, to sune asahun farko game da kwatanta wannan aiki. Qala, sai manzon Allah yace wa ayyukum misli, a cikin ku wane ne tamkata, wayayye ne a cikin ku? Sai yace inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini, yace ni ina kwana, ubangiji na ke ciyar da ni, shi yake shayar da ni. An gane ko? Bayani ya gabata cewa Allah yake ciyar da shi, yake shayar da shi, ba wani abinci bane na musamman ake zo masa da shi yake ci. Domin cin abinci ko shan abin sha, wannan ya ci karo da hikima ta azumi. Don haka Ibnul Qayyim, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, kwarai ya yi bayani mai gamsarwa dangane da ma'anar cewa ni ina kwana, ubangiji na ke ciyar da ni, yake shayar da ni. ma'ana Allah yana bashi ƙarfi da kuzari na wanda ya ci ya sha. An gane ku? Saboda jin dadin ganawar da yake da Ubangijinsa Subhanahu wa Ta'ala, to wannan jin dadi yana mantar da shi ci da sha, kuma Allah yana saka masa kuzarin wanda ya ci ya sha a jikinsa. Wanda mun yi bayanin cewa haka dabi'a ta dan Adam take, a duk lokacin da abun farin ciki ya same shi ya mamaye zuciyarsa, kwata-kwata zai manci ci da sha har sai yunwa ta shige shi, ko kuma lokacin da abun bacin rai da damuwa ya same shi, don haka mutum yana manta ci da sha. To don haka shine sai ya ce falamma abahu an yantahu an yusal, manzon Allah ya hanisu sahabbai sai suka ki hannuwa suka ci gaba da yi, amma kar ka fahimci cewa kunnan ka shine suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su iya abinda suka fahimta da ya hane su, suna ganin cewa domin tausaya musu ne, su ba sun iya ba, amma shi zai iya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hane su sai suka ki hannuwa, ba dan komai ba, suna ganin cewa dan tausaya musu ne ya hane su. Wasala bihim yawman thumma yawman, manzon Allah sai ya sadar da su yini ya ƙara yini, kwana biyu aka yi ba a buɗe baki ba. Thumma ra'aw al-hilal, sannan sai suka ga jinjirin wata ya tsaya na Shawwal, daman kusan ƙarshen wata ne. Fa qala, sai manzon Allah ya ce law ta'akhkhara la zidtukum, yace wallahi da wata yayi jinkiri yau bai tsaya ba, yace da gobe ma sai na huce da ku. Kattanki li lahum hina abaw an yantahu, marwaycin yace wannan manzon Allah yana musu ukuba ne domin ya hane su sun ki hannuwa. An yi kwana daya, an yi na biyu, sai wata ya tsaya, yace wallahi da wata yayi jinkirin tsayuwa, manzon Allah yace da na zurce da ku, da sai an ci gaba, in ya so mu zuba mu gani. Kenan, don haka waɗannan hadisai suna nuna haramcin wato musulmi, an gane ko, yayi tazarcen azumi, tazarcen da ya wuce awa 24, amma na awa 24 shi wannan ya halatta, kamar yanda hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, shine hadisin a ƙarshen babin riwaya ta da Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su, fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar, duk wanda yake son yayi tazarcen azumi daga cikin ku, manzon Allah yace to yayi zuwa lokacin asuba. An gane ko? Idan aka ce as-sahar shine ƙarshen dare, lokacin da ake sahur, kamar yanda Ubangiji ta'ala yace najjaynahum bi sahar, don haka abincin da ake ci a wannan lokaci yaci sunan as-sahur, yin sahur din ake kiran shi as-suhur. To don haka wannan yana nuna mana idan kai sahur a yau, misali idan ka wayi gari ka yi ni da azumi, idan rana ta fada sai ka jinkirta buɗe baki sai ka kai lokacin sahur, sannan a wannan lokaci ka ci abinci, to wannan shi ya halatta, matsayin shi halaka ne, amma tare da cewa rashin yin wannan kin ma shi ya fi dacewa, domin wato karbar hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Amma anan kuma sai ya ce duk wanda yake so yayi, kenan tunda kun nace kun nuna cewa sai kun yi, to manzon Allah ya ce yayi zuwa lokacin sahur. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu aqbali siyami wa ghairi, malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fiyayyen azumi wa gairihi, sai ya ce da waninsa. Me yake nihi da waninsa? Wato shine azumin da aka yi hani game da yinsa. Fiyayyen azumi ne shine azumi wanda yake na nafila, an gane ku? Bayan farilla babu wani aiki fiyayye sama da ayyuka waɗanda suke na nafila. To don haka shi kanshi a cikin azumi na nafila wato kala-kala ne, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Akwai azumi na 6 ga watan Shawwal, akwai azumin Litinin da Alhamis, akwai azumi na rana Arafa, akwai azumi wanda yake na Tasu'a da Ashura, sannan kuma akwai azumi na watan Al-Muharram, wanda watan Al-Muharram ana buƙatar a yawaita azumi a cikinsa, haka nan kuma kwanuka 10 na farkon Zulhijja. har ma ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan manzon Allah yace shahrullahi al-muharram watan Allah wanda ake kiran shi al-muharram yin azumi a cikin sa wannan shine azumi fiyayye bayan azumi wanda yake na Ramadan to dan haka wannan kuma rahama ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa Allah ya shar'anta mana ayyuka waɗanda suke na nafila bayan ya wajabta mana ayyuka waɗanda suke na farillai hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala domin a cike mana abinda muka tauye na ayyuka waɗanda suke na farilla kuma dan darajarmu da matsayinmu ta ɗaukaka a gunsa a ranar kiyama dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abinda Allah ya farlanta ma bawa idan aka wayi gari kiyama wannan aiki na farilla bai cika ba domin daman dan adam tara ne baya cikawa goma ba yanda za a yi mu bi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da kafa kamar yanda ya wajabta mana kowa bakin gulgulan ikonsa ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ya nuna kasawarsa game da haƙƙin Ubangijinsa lokacin da aka yi miraji da shi daga cikin yaban da ya ma Ubangijinsa yake cewa la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik yace ya Ubangiji na bana iya kididdige yabo gare ka kamar yanda kai yabo kanka shi kanshi ya nuna kasawarsa to dan haka rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala sai ya shar'anta mana ayyuka na nafila domin a cike mana abinda muka tauye na ayyukan mu waɗanda suke na farilla kuma domin matsayinmu da darajarmu wato ta ɗaukaka a gunsa a ranar kiyama don haka idan ka koma bangaren babbar ibada wadda babu ibada sama da ita bayan kalima ta la ilaha illallah ita ce sallah to sallah akwai nafilfili da Allah ya shar'anta mana akwai irin su ar-rawatib wanda raka'a 12 ne mutum zai yi a tsawon yini da dare wanda duk wanda ya kiyaye su sakamakon sa gidan aljanna kamar yadda Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna raka'a 4 kafin az-zuhr kai 2 ka salamce kai 2 ka salamce 2 bayan gama az-zuhr sannan 2 bayan magriba a gida in su samu ne in ba a samu ba yin su a gida a masallaci akan iya yi sannan 2 bayan isha su ma a gida idan ba a samu ba yi a gida a masallaci akan iya yi in ka hada 10 2 kuma kafin sallar asuba wato sune raka'atul fajr sannan kuma akwai irin su salatu duha da irin su qiyamul layl waɗannan duk nafilfili ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana domin a cike mana gibin abin da muka tauye na farilla sannan idan muka koma bangaren azumi shi ma akwai azumi wanda yake na nafilfili kamar yanda muka zano kuma kamar yanda zamu sake gani nan gaba sannan idan ka koma bangaren haji ita ma akwai haji ta nafila bayan ka bada abin da Allah ya farlanta maka duk abinda zai biyo baya wannan tadawudi ne kamar yanda al-Aqra ibn Habis Allah ya kara masa yadda a hadisin Abdullahi dan Abbas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hudubarsa yace Allah ya farlanta muku haji ku je ku yi haji shine sai yake cewa a fi kulli amin an marratan wahida yace ya rasulullahi shin a kowane shekara ne Allah ya farlanta mana ko kuma so dai tak a rayuwarmu manzo Allah sai yace bal marratan wahida fama zada ko kuma faman zada fa huwa tafawu manzo Allah yace so dai tak ne Allah ya farlanta muku haji a rayuwarku duk abin da ya dadu akan haji guda wannan tuna filaci sannan in ka koma bangaren sadaka misali bayan zakka Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana sadaka wadda take ta nafila to dan haka kasancewar wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda bayani ya gabata al-hadithu thaminu wa tis'una ba'da al-mi'a عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما وتو حديثنا تريد تسئين دتقص عبد الله ابن عمر ابن العاص الله إكرمه سيدا ke fada cewa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna nahara wala aqumanna layl yake cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ni ne nake fada nake ci ma kaina alwashi nayi rantsuwa da ubangijin da ya halicce ni cewa lalle ne wato yini na gaba daya iya rayuwata zan azunci shi kuma zan tsaya dare gaba dayan sa iya rayuwata kullun kwana sallahu ni azim haka yace ma kansa alwashi to amma anan sai yace an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari wani ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari ba kowa bane face mahaifinsa Amr ibn al-As sababi kwa domin mahaifinsa ya zaba masa mace wadda take mai mutunci mai daraja an gane ko sai da ya tankade ya raure ya zabo masa mata wadda take da addini ga matsayi ga daraja ga danganta yazo ya aura masa sai ya zamanto shi mahaifin wato yana dan ziyarar gidan dan nashi da ya ga yanda zaman yake tsakanin shi da iyalin shi wanda duka wannan yana nuna mana kasancewar in da ya isa aure mahaifi yana da hali to abin da ya kamata ya ma dan shi aure kuma anan abin da muke so mu gane mahaifi hallo shi ya dace ya zaba ma dan shi ko diyar shi wanda ya dace da su kamar yanda anan shi Amr ibn al-As shi ya zaba ma dan shi Abdullahi matar da ta dace da shi an gane ku to amma a yau haka muke yau kai kake zabowa da kanka sai in ka zabo shi mahaifin sai dai ka bashi labari mun kare magana da wanci kawai sai dai ka gaya masa ranar da za a je a biya sadaki da sauransu ko kuma ka bashi labari na cewa a je a yi maka tambaya to mazan jiya sun sha bamban game da haka musulunci babu fagen da bai bari ba sai dai ya tsara ma musulmi rayuwarsu saboda kasancewar shi yaro ba shi da tsinkaye ba shi da tunani shi kuma babba mahaifi ya fi ka tsinkaye an gane ku yau da gobe ba wasa bace dan kai abinda tunaninka bai kai ba ya hango to mahaifinka zai iya hango ma kuma bayan da za a yi mahaifinka ya zabo maka abinda zaka sha wahala a rayuwarka dan babu wanda yake son ka yake kaunar ka yake son alkhairi tattare da kai a rayuwarka ta duniya da makomaka lahira sama da mahaifi don haka kuma a irin wannan matsayi abinda muke so mu gane in mahaifinka ya zabo maka mace a matsayinka na musulmi dole ka meka wuya da ji da bi ka tabbatar masa da amincewarka da yardarka an gane ko don duk abinda mahaifinka ya umarce ka kai in dai ba saba ma Allah bane ba saba ma manzansa bane to dole ka meka wuya amma in ka gano cewa matar da shi mahaifin naka ya zabo maka akwai wasu matsaloli wanda shi takan iya yiwa bai san da haka ba to ta hanyar hikima da siyasa in ka iya fada masa ka gaya masa cewa ga dalilan abin da yasa ba zan iya bada haɗin kai game da wanci, saboda akwai abubuwa da ina sane da su amma kai baka san da su ba. In ba za ka iya faɗa masa ba sai ka samu wanda zai je ya shawarce shi akan haka, ko kuma in har bata maka ba kaga bata gamsar da kai ba, to kana iya bashi shawara a cikin girmamawa da darjantawa, ba ba a ci gaba da bincike ne. An gane ku? Ko in kuma akwai wasu abubuwa waɗanda kake son sai ka kammala su ba laifi hannu, kana iya bashi shawara. To shine Abdullahi ibn Umar ibn Amr yake cewa ankahani abi imra'atan zata hasab, kamar yadda yake cikin wata riwaya yace mahaifina Amr wato ya aura mun wata mata ma'abuciyar daraja, wa kana yata'ahadu kannatahu, wato ya kasance kuma yana bibiyar ita sarrafuwar tashi, ma'ana matar dan shi, ya ga cewa yaya zaman su yake ciki. Wannan kuma ba laifi sirki ya ringa leka wato gidan dan shi ya ga cewa yaya zaman su yake. An gane ko? Shi wato uban diya ya ringa leka ya ringa ziyarar gidan diyar shi ga cewa yaya zaman su yake tafiya. Fa yas'aluha an ba'liha, idan Amr ya je sai ya tambayi ita matar yaya zaman ki da wane yake. Fataqulu lahu, sai ta ce masa ni'mar rajulu, an gane ku? Ni'mar rajulu min rajuli lam yaqa'lana firashan wa lam yufattish lana kanafa mundu ataina, sai ta ce madallada wato namijin kwarai shine Abdullahi, tace amma matsalar shi daya shimfidar da nake masa dai bai taba kwantarwa ba. An gane? Sutura wadda take tare da mu wato bai taba dagawa ba, ma'ana kinaya ce take, ma'ana bai taba kusantar ta ba a wurin kunci tunda aka kawo ta. Tace munzo a taina ku, tunda aka kawo ni bai taba kusantar ta ba, wani azumi kawai kwana sallah. Wannan tambaya da yayi mata game da halin zamanta da dan shi, irin wannan tambaya Ibrahimu alaihi salam ya ma annabi Isma'il, ya ma matar annabi Isma'il lokacin da yazo ya tambaye ta yaya zamanki da mijinki, amma bata san da cewa mahaifin annabi Isma'il bane, sai ta ringa kai kukansa rayuwar mu rayuwa ce dutse a hannun riga, kullum wahala, yau an samu gobe ba a samu ba. Yace to abinda nake so da ke idan ya dawo ki fada masa cewa ya canza dangarmar ɗakin sa. Da ya dawo ta fada masa, ta bashi kamannin wannan bako, yace ai mahaifina ne Ibrahim alaihi salam, wannan kuma da sakon da ya baki na cewa in canza dangarmar kofar ɗaki na, kinaya ce yake nun cewa ke ba macen ƙurai bace in rabu da ki, don haka take yinki kuma in rabu da ita. Ya sake auren mata, kaga yanda ake biyayya ga mahaifa. Sannan ya sake auren wata annabi Ibrahim wani lokaci, sai ya sake kawo ziyara, sai yake tambayar ta yaya zaman ki da mijinki yake, sai ta bashi labarin cewa ai rayuwar mu rayuwa ce daddada ta yi godiya ga Allah, bata kai kukan wannan mijin wajen mahaifinsa Ibrahim. Sai yace to abinda zan tabbatar miki, in yazo ki ce masa wani dattijo mai kama kaza da kaza yazo, kuma ga sakon da ya bada cewa ya tabbatar da dangarmar kofar ɗakin sa. Lokacin da Isma'il alaihi salam ya dawo, ta bashi labarin cewa wani bako ya zo, kuma ga sakon da ya bada, yace mata ai mahaifina ne Ibrahim, kuma wannan sako da ya baki sakon abin da yake nihi, in ci gaba da rukunki in zauna da ke, ke macen kwarai ce. To dan haka anan shine sai ya tambaye ta yaya zama da mijinki yake, sai ta ce masa madalla da mutumin kwarai wato Abdullahi, laifin sa daya lam yaqa'lana firasha wa lam yufattish lana kanafan munzu ataina, tace bai taba taka shimfidar mu, bai taba wato yayi labule, an gane ku? Tunda muka zo, ma'ana kinaya ce take, bai taba kusantar ta ba. To lokacin da al'amarin ya tsawaita, shi mahaifin nasa sai ya je ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya faɗa ga Amr yake cewa ilqani bihi, zumun da shi. A lokacin nan shi Amr sai ya tafi ya kamo hannun ɗansa Abdullahi ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? To shine sai manzon Allah ya tambaye shi yaya kake azumi, sai ya ce kullun azumi nake. yaya kake karatun alqur'ani yace duk dare na Allah sai na sauke alqur'ani an gane ku to shine anan kenan da aka zo da shi shine sai yake cewa shine anan yake buyewa sai yace an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa anni aqulu ni ina fada nan yana nuna mana cewa kenan wai shine sai yace wallahi nayi rantsuwa da Allah nace la asumannan nahara wato zan azumci ni na gaba daya wala aqumannan laila kuma duk dare na zan tsaya gaba daya in kwana irai da shi da ibada ma ishtu wato iya rayuwata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kenan mahaifin nashi yazo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace antal ladhi qulta zalik abdullahi kai ne kace ma kanka alwashi kai ne ka faɗa haka fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi yace kwarai ya manzon Allah yace wallahi ni na faɗa kuma zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka lalle abinda aka faɗa maka na faɗa na ci ma kaina alwashin iya rayuwata yini azumi kwana sallah don haka anan zamu dau darasi idan aka zo aka baka labarin wane ya ce kaza to ya kamata kai at-tasabbut Hausawa muke cewa waka a bakin mai ita tafi dadi dan da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ai ba dan yana shakkar abinda mahaifin Abdullahi ya faɗa masa amma da yazo sai da manzon Allah ya nannage shi ya jinkine shi shin kai ne kace kaza ya tabbatar da cewa eh haka ne ya faɗa dan shi irin at-tasabbut akan labari takan iya yiwa in an yi kuskure shi wanda ya abin yakan iya gyarawa sannan kuma wannan yana nuna mana irin yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke san shi suke kaunar shi soyayya wadda take ta kololuwa dan haka suke amfani da irin wannan kalima fidaka abi wa ummi ma'ana zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka ya manzon Allah kuma wannan kalima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka don haka wannan kalima malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna halaccin a faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma a faɗa ma duk wani wanda yake mai daraja ana iya faɗa masa haka amma musamman al-ulama ar-rabbaniyun malamai waɗanda suke tattala al'umma su dora su akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace da shi fa innaka la tastati'u zalik lalle kai Abdullahi wannan alwashi da ka ci ma kanka manzon Allah yace ba za ka iya cikawa ba fa innaka la tastati'u zalik manzon Allah yace ba za ka iya haka ba sai manzon Allah yace masa fasum wa aftir kai dai je ka kai azumi kuma ka huta an gane ku a rayuwarka kai azumi kuma ka huta wa qum wa nam ka tsaya a cikin dare kai nafilfilinka kuma kai bacci ka huta anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar masa kofa a buɗe na cewa ya je ya yi azumi kuma ya ajje azumi kenan anan ba a kai ya je masa bakin gurgurinsa yana iya yin azumi dai in yayi daya sai ya kwashe kamar wata ko kwana 10 ko kwana 20 ya huta sannan ya saki bakin dai iyayen da yaso kuma ya tsaya a cikin dare ya yi nafilfili kuma sannan ya kwanta ya yi bacci ya huta sai ya ce masa wasu mina shahri salasata ayyam manzon Allah ya kara masa wata fa'ida ya ce ka azumci kwana 3 a kowane wata fa innal hasanata bi ashri amsaliha domin kyakkyawan aiki a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ana sadauta ma bawa da kwatankwacinsa su goma duk wani kyakkyawan aiki idan bawa ya aikata to karan farko Allah zai dinka masa shi su goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha amma kar mu fahimci cewa daga linki goma ya tsaya daga gomar Allah zai dinka shi ya koma 700 daga 700 Allah zai dinka shi iya adadin da shi kadai ya sani wa inta ku hasanatan yubaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima kamar yanda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin yana cikin sahihai daga aiki ɗaya kyakkyawa Allah zai linka shi 10 daga 10 Allah zai linka shi 700 daga 700 Allah zai linka shi iya adadin yanda yake so shine yace fa innal hasana, yace domin kyakkyawan aiki da bawa zai aikata, bi ashri amsalihan, nan sai ka kaddara tujza, wannan kyakkyawan aiki kenan ana sakauta ma bawa bi ashri amsalihan da kwatankucin sa so goma. Wa zalika mithlu siyamid dahr, manzo Allah yace yin wannan azumi uku a kowane wata daidai yake da azumtar zamani gaba ɗaya, tunkar ka shekara kana azumi baka aje ba, ladan da za a baka ladan wanda ya shekari yana azumi, domin shekara ta musulunci dai wata 12 ne, wannan na Ramadan wannan daman farilla ne Allah ya farlanta mana, dole mu azumce shi gaba ɗaya. Sannan yin azumi uku a kowane wata kenan kana da wata 11 bayan wata na Ramadan. To an ce fa innal hasanata bi ashri amsaliha, azumi uku ne zaka yi a kowane wata, kowane dai za a linka shi 10, kaga anan wata 11 kana azumi uku uku a kowane wata, kenan tamkar kai azumi 10, kai wata 11 kana azumi, idan aka hada na Ramadan kenan tamkar ka shekara kana azumi baka aji ba, wanda kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. Yace kultu sai na faɗa, sai na ce fa inni utiqu afdala min zalik, nace ya manzon Allah ai kokari na ya wuce haka, fa inni utiqu, ina da kokarin yin azumi afdala min zalik, sama da yin azumi uku a kowane wata, don haka ina buƙatar a ƙara mu. Kada sai manzon Allah yace masa to fasum yawman wa afir yawmai, jika kai azumin yini guda sannan kuma sai ka huta yini biyu, yau in kai azumi kenan gobe da jibi sai ka huta, gata in kai azumi kwana biyu waɗanda suke bayan ta kuma sai ka huta. Kuntu sai nace masa udiqu afdala min zalik, ai ina da kokari sama da haka, a daidaɗa mu. Kala sai manzon Allah yace masa fasum yawman wa afdir yawma, naji manzon Allah yace jika yau in kai azumi gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta, ga tariya a Hausa kuma sai kai azumi, sannan wanda take bayan ta kuma sai ka huta. Fa zalika mithlu siyami daw, yin azumin yini da hutun yini, manzon Allah yace wannan kwatancin azumin Annabi Dawud ne, domin Annabi Dawud yau in yayi azumi gobe sai ya huta, jibi in yayi gata sai ya huta, haka iya rayuwarsa take. Sai yace wa huwa afdalu siyam, manzon Allah yace wannan azumi kuma shine fiyayyen azumi, dan haka wannan shine mahallin shahidi, fiyayyen azumi daga cikin dukkan azumi na nafila shine azumi wanda yake na Annabi Dawud. In ta bangaren zamani ne kuma na ayi azumin nafila, to babu kamar wato sune cikin watan al-Muharram mutun ya yawaita azumi, in kuma a wata rana ce wadda take ta musamman a tsawon shekara, an gane ko a cikin azumi na nafila babu sama da yini na Arafa. Shine sai yace wa huwa afdalus siyam, wannan azumi na Annabi Dawud shine fiyayyen azumi. Fa qultu, sai nace masa inni utiqu afdala min zalik, nace ya Rasulullahi ina da kokari sama da haka, kenan anan kaga an ce masa wai yau yayi fa gobe ya huta, jibi yayi gata ya huta, sai yace kokarin sa ya wuce haka, to me yake so? Kenan alwashin da ya ci ma kansa dai a farko na cewa la asuman nan nahara, duk yini na ma ishtu, yace iya rayuwa ta zan azumce shi, so da yake a kai can. Kala sai manzon Allah yace masa la afdala min zalik, yace to ai babu sama da haka, an gane ko? Babu sama da haka. Wa fi riwaya, a wata riwaya sai manzon Allah yace la sawma fawqa sawmi akhi Dawud, yace babu wani azumi wato sama da azumin dan uwa na Annabi Dawud, an gane babu wani azumi sama da shi. Shadur dari, azumtar rabin zamani shi kadai ne azumi wanda ya dace, azumi irin na Annabi Dawud, wanda in ka lissafa a rayuwarsa a duk shekara wata 6 azumi, wata 6 hutu. Sum yawman wa afdir yawman, manzon Allah yace masa je ka dai yau kai azumi wato gobe ka huta. To wannan kenan a wannan riwaya, iya abinda aka nuna mana kenan shine kasancewar alwashin da ya ci ma kansa na yin azumi da kwana sallah, tare da cewa a wata riwaya kuma ya ci ma kansa alwashin sauke alqur'ani a kowane dare, da ya ci ma kansa alwashin sauke alqur'ani a kowane dare, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa waqra'il qur'ana fi kulli shahr, je ka dai a duk wata ka sauke alqur'ani. Haka manzon Allah ya nuna masa shi ko da ya ce ma kanshi alwashin duk dare na Allah sai yayi sauka ta alqur'ani. Aka ce masa ya je a duk wata ya sauke alqur'ani sau daya. Sai ya ce ya nabi Allah inni ubiqu afdala min zalik, yace ina da kokari sama da haka a kara mu. Manzo Allah ya ce masa faqra'ahu fi kulli 20, je ka karanta alqur'ani ka sauke shi a dukkan kwana 20. Sai dai koma fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace kokarin sa ya wuce haka. Sai manzo Allah ya ce masa faqra'ahu fi kulli 10, a dukkan kwana 10 je ka sauke alqur'ani. Sai ya ce ya nabi Allah inni ubiqu afdala min zalik, yace ina da kokari sama da haka. Manzo Allah sai ya ce masa faqra'ahu fi kulli 70 wa la tazid ala zalik. Manzo Allah yace je ka a duk sati ka sauke alqur'ani amma kar kai kasa da haka, shine wa la tazid alayhi ala zalik. Dadin anan kenan a fahimtar mu kenan shine ragi kenan, kada ka sauke alqur'ani a kwana 5 ko kwana 6 ko kwana 4 ko kwana 3, domin cewa faqra'ahu fi kulli 70, je ka sauke alqur'ani a dukkan kwana 7 kenan a sati. Manzo Allah yace wala tazid ala zalik, kenan dai mu ce kada ka rage akan haka, ka sauke a kwana 6 ko kwana 5 ko kwana 4 ko kwana 3 ko 2 ko kuma a yini guda. Don haka a wata riwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana 3 to bai fahimci ba inda alqur'ani ya saga ba, saboda shi alqur'ani littafi ne ake buƙatar a karanta a fahimci abin da yake cikin sa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, da fadar sa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, abinda ake buƙata karanta alqur'ani tare da nura da ma'anarsa koda baka fahimtar larabcin. To dan haka shi anan kenan sai aka dakatar da shi akan cewa yaje ya sauke alqur'ani wato a tsawon sati guda. Shi kuma a bangaren abinda ya shafi wato sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna masa cewa wa ahabbu ssalati ila Allahi ssalatu Dawud, kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba. Manzo Allah ya ce masa fiyayyar sallah ita ce sallah ta annabi Dawud. Kana yanamu nisfal layli, annabi Dawud ya kasance yana bacci wato rabin daransa. Wa yaqumu thulutsahu, kashi ɗaya daga cikin ukun dare sai ya tashi ya rayar da shi da sallah. Wa yanamu thulutsahu, sannan kashi ɗaya daga cikin shiddan dare na ƙarshe annabi Dawud sai ya dan kwanta yayi bacci. An gane ku, domin ya tashi yayi sallah a lokacin ta tare da nishadi. Sai ya ce wa kana, an gane ku kenan. Don haka anan kaddarcewa daga fadawar rana zuwa kituwa alfijir awa 10 ke akwai. To annabi Dawud alaihi salam kusan awa 5 a cikin daren shi gaba ɗaya bacci yake yi. Sannan kuma idan ka kasa daren kashi 3 kenan, bayan nisful layl ya wuce, annabi Dawud sai ya tashi ya tsaya game da ganawa da Ubangijinsa kashi 1 daga cikin 3 dare kenan. Zai yi tsayuwa kamar misali ta kusan awa 3 da minti 20. Sannan kuma idan kashi 1 daga cikin 3 wannan shiddan dare ya rage kenan, kamar kusan kashi 1 daga cikin shiddan dare na ƙarshe, a wannan lokaci kuma sai ya dan kwanta domin kuzari ya dawo jikin shi ya samu nishadi. In ya tashi kenan zai tashi da nishadi. To dan haka wannan sune iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma shi Abdullahi ibn Amr dangane da waɗannan alwashi 3 da yaci ma kansa wuni azumi kwana sallah kuma a duk dare na Allah sai ya sauke alqur'ani. A wata riwaya sai manzo Allah ya nuna masa illa da tasa aka hane shi game da wannan. Manzo Allah yace fa inna li jasadika alayka haqqan, yace domin gangan jikinka yana da haƙƙi, ba a buƙatar musulmi ya wahaltar da kai shi har ya kai duk abin da zaka yi ka matsa ma kanka jikinka yana ciwo a gashi, ba a buƙata, domin gangan jiki da Allah ya hure maka shi to yana da haƙƙi a kanka, dole ka bashi kaso wanda yake na hutu. In ka je kai sana'a kai ibada, to ka ba gangan jikinka wani ɗan lokaci takaitacce wanda yake domin hutawa. Shi ne ya ce fa inna li jasadika alayka haqqan, manzo Allah yace domin gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka wanda kuma wannan haƙƙin wajibi saboda rashin ba gangan jiki haƙƙin shi yana kai mutum zuwa ga halaka sannan sai yace wa inna li aynaika alayka haqqan manzo Allah yace idanunka kuma suna da haƙƙi a kanka ka ba su dan lokacin da za su rumtsa su ma su huta wa inna li zawjika alayka haqqa manzo Allah yace ita ma matarka wato tana da haƙƙi a kanka sai yace wa inna li zawrika alayka haqqa manzo Allah yace masa kuma baƙonka shi ma yana da haƙƙi a kanka ka ba shi lokacin da za ku zauna ku tattauna sai yace an gane ku kenan wannan sune illar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ci ma kai alwashi game da irin wannan ibada wato huce gona da irini don haka a ƙarshen rayuwarsa dai Abdullahi ibn Amr Sidi na dama yake cewa wallahi wannan rangwame na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yimu yace wallahi a yau a ce in bada duk abinda na mallaka na dukiya da iyali na gaba ɗaya in bada a bani wannan rangwame na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi zan iya badawa sai da kai ya zama dattijo ya tsufa shekaru sun tura wannan alwashi da ya ci ma kansa duk sati ya sauke alqur'ani a duk dare na Allah kenan zai tsaya sulsun dare yana ibada kamar yadda aka nuna masa ga abin da ya dace yadda Annabi Dawud yake sannan kuma aka nuna masa cewa yau in yayi azumi gobe ya huta jibi in yayi gati ya huta haka ya dau alƙawari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi haka to shekaru sun tura sai ya kasance yana wahala shi kuma ya riga ya dau alƙawari tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a iya abinda aka nuna masa zai iri to dan haka shine sai yake nadama yake ciza yatsa yake cewa wallahi yace da zan karbi rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu a yau in ba da iyali na da dukiyata zan iya badawa da ya kai dai ya tsufa ya wahala sai ya kasance sai ya dau kamar wasu kwanuka yayi azumi sai ya kamar kwana 5 zuwa kwana 10 yana azumi sannan kuma sai ya maimaita kusankucin kwanukan da yana azumi kuma yana sha domin karfin jikinsa ya dawo to dan haka a takaice wannan hadisi ne wanda yake nuna mana wato fiyayyen azumi shine wato azumi na Annabi Dawud alaihi salam kuma wannan yana nuna mana cikar wato shari'a ta musulunci wato da bayani game da kyawunta yanda shari'a ce wanda ta ba dukkan wani ne haƙƙinsa an gane ko dan adam bangaren gangan jikin shi shari'a ta ba shi haƙƙi bangaren abin da ya shahi ransa wato shari'a ta ba shi haƙƙin da zai tsaya ya gana da ubangijinsa dan haka aka ce ya azumi yini guda sannan ya huta kaga yin azumi anan kenan ya ba ransa wato wani kaso daga cikin abin da yake haƙƙin ta na ibada aje azumi da zai yini guda gangan jikin shi ya ba shi kaso wanda yake na haƙƙinsa domin ya ci abinci kuzari ya dawo gangan jikinsa sannan kuma wannan yana bamu hadisin yana tabbatar mana halaccin mutum ya bada labari game da wasu kyawawan ayyukansa amma in dai ba da nihin riya ba shi anan Abdullahi ibn Amr ya bada labarin cewa ga alwashin da ya ci ma kansa ba dan komai ba dan jama'a su koyi da shi a wajen bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana halaccin kai rantsuwa da Allah ba tare da an rantsar da kai ba tunda me yace wallahi la asumanna al-laila la asumanna an-nahara wala aqumanna al-laila ma'ish ba wanda ya rantsar da shi amma ya rantsuwa da Allah sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin mutum ya yi rantsuwa akan aikata wani aiki wanda yake na da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana malami ko shugaba an gane ko wanda aka damka masa tarbiyya ta wani a hannunsa duk lokacin da ya ga wani kuskure abinda bai dace ba to ya kamata ya kebance shi da nasiha kamar yadda anan shi kaga Abdullahi Amr ibn al-As al-Murabbi saboda tarbiyyar dan shi ne yake da ya ga abinda dan shi yake bai dace ba shine sai ya kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana malami ne ba da fatawa ban makawa idan mai tambaya ya masa tambaya ya kamata ya yi istifsal ya nemi bayani daki-daki an gane ku kamar yadda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kwabi Abdullahi ibn Amr sai da ya nemi bayani daga wajen shi yaji tabbas lalle haka ne ya faɗa cewa zai tsaya duk dare na Allah domin yin nafili kuma zai azumce dinsa kuma zai karanci alqur'ani a duk dare na Allah don haka kenan anan mai fatawa yayi istifsal shine neman bayani game da mai tambaya dan duk lokacin da mai tambaya ya maka bayani mai gamsarwa ɗaya bayan ɗaya to zaka iya gane ta hanyar da zaka bashi hukuncin da ya dace sannan kuma wannan yana nuna mana kamar yadda muka yi bayani kenan wajabcin taka tsantsan a wajen ciro labari an gane ku ma'ana kai taka tsantsan kenan in zaka dau labari ka tabbata haka ne kuma sannan kasancewar kai da aka faɗa maka to kai kokarin bin diddigin tabbatar da wannan labari shin haka ne ko kuma ba haka bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bincike Abdullahi sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tura ma rai wato abin da ya wuce karfinta abin da zai cutar da rayuwarka wannan baya halatta sannan kuma wannan yana nuna mana an so ga musulmi ya zamanto a duk kwana uku a kowane wata wato yayi azumi amma waɗannan azumi uku da ake yi a kowane wata ana buƙatar a keɓance su da kwanukan hasken wata 13, 14, 15 idan mutum yana riƙe da lissafin wata in mutum baya riƙe da lissafin kwanukan wata to a kowane lokaci yakan iya yin su azumi uku a kowane wata sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana haramcin wato mutum ya azumci zamaninsa gaba daya saboda a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cai la sama man sama dahar duk wanda ya azumci zamaninsa gaba daya manzon Allah yace ba azumi bane bai an gane ko mutumin da kullun azumi zai yi don haka wasu malamai suna ganin cewa ya halatta mutum ya shekara yana azumi to amma a magana mafi rinjaye baya halatta domin wannan dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ma riwaya ce ai man sama la abada fala sama wala afdar duk wanda ya azumci rayuwarsa gaba daya manzon Allah yace ba azumi bai kuma shi bai huta ba ba ladan azumi kuma ga ya wahantar da kanshi an gane ko wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Ahmad da Ibn Khuzaimah suka fitar da shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda da dangane ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama dahara ubiyikat alaihi yawa shi ne yake cewa duk wanda wato ya azumci iya zamaninsa wato sai yake cewa bai kata alaihi jahannama hakaza wa aqada 90 wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a kuntata masa wato wutar jahannama manzon Allah sai ya nuna sai ya ma ya tsutsin shi haka ma'ana za a kuntata masa ita to amma ba dan yana nihin cewa halaccin mutun yayi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yin na annabi dauda shine yafi dan haka kuma bayani ya gabata mutun uku waɗanda suka ci ma kansu alwashi bayan sun je sun tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ibadar da yake a cikin gida da aka faɗa musu sai suka kankantar wannan ibada bayan su sai ya ci alwashin cewa iya rayuwarsa zai wuni azumi wani azumi kwana sallah dai yace shi zai kaurace ma matan shi ma'ana shi da aure ya kare an gane dai yace shi duk wani na Allah azumi zai dai yace shi duk wani na duk dare na Allah zai kwana sallah ba zai bacci ba dai shi kuma yace a shi da aure an kare kawai sai dai ibada to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Yesu ya jinjine su haka kuka faɗa suka ce kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karshe sai yake ce musu yace to ku san da cewa ina yin azumi kuma ina ajewa in huta ina tsayawa a cikin dare in yi nafili manzon Allah yace kuma ina hutawa ina bacci na huta yace kuma ina auren mata sai manzon Allah yace faman ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake amince sunnata baya tare da ni don haka kaga wannan dai daga cikin hukun wanda ya ci ma kansa alwashin iya rayuwarsa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane shi kamar yadda anan wato ya hane Abdullahi Ibn Amr wato Ibn al-As. Wannan kuma yana nuna mana tausayi wanda Allah ya yi kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda duk abin da zai zama tusanani akan mabiyansa to manzon Allah yana famar kaucewa, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya siffanta shi da wannan sifa yake cewa bil mu'minina raufur rahim. Sannan wannan hadisi yana ƙara karantar da mu bi a sannu a wajen karantarwa. Ka fara da wanda yake dan kadan sannan a ringa hawa. Kaga a farko me manzon Allah ya faɗa masa game da karanta alqur'ani, sai ya ce masa je ka addu wata ka sauke alqur'ani. Yace ina da kokari sama da haka. Manzon Allah ya ce masa je ka addu kwana 20 ka sauke. Yace ina da kokari sama da haka. Aka ce masa je ka addu kwana 10 ka sauke alqur'ani. Yace kokari na ya wuce da haka. Aka ce masa to je ka a sati ka sauke. Dan haka hanya ce ta karantarwa a fara da kadan kadan kafin a kai manya. Sannan a bangaren azumi me yace masa? Yace masa je ka kai azumi uku a kowane wata, domin yin azumi uku a kowane wata daidai da mutun ya azumci rayuwarsa ne gaba daya, ladan da za a bashi. Ya nuna cewa kokarinsa ya wuce haka. Aka ce yaje yayi azumi, in yayi azumin yini ya huta kwana biyu. Yace kokarinsa ya wuce haka. Sannan aka ce masa yaje yayi azumi irin na Annabi Dawud, yau yayi azumi wato gobe ya huta. Dan haka kuma wannan yana nuna mana wato karamci na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, yanda yake lillin kama bayansa ayyuka na ibada. Sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana da hani game da zurfafawa a cikin ibada. Ba a buƙatar mutum ya wuce makadi da rawa, ya dora ma kansa abin da ya wuce karfinsa. Don haka a hadisin Aisha Allah ikara mata yadda, wanda wata mata ta shigo wajenta tana zaune, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida sai yake tambayar Aisha wannan wance ko wace ce. Aisha sai take cewa wance kenan, wuni azumi kwana sallah. Manzon Allah sai ya ce Aisha bari haka. Manzon Allah ya kuɓa Aisha ya ce kyale mahaya Aisha, ja bakinki ki kyale. Manzon Allah sai yake cewa ibadar da Allah ya fi so ita ce ibadar da me ita ya dawwama a kanta. Yau kayi, gobe kayi, jibi kayi, gata kayi, shi Allah ya fi so da yau kayi mai yawa gobe ka kasa yi. Don haka in ka koma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya dukkan wani bangare na ibada aiki ne wanda yake mai sauki, in dai ba aikin da yake banta da shi ba. In dai dangane da abin da aka shar'anta ma al'umma ne to abu ne mai sauki. Don haka a nan me muka samu? Annabi Dawud a tsawon dare sulusun dare ne kawai yake tsayawa ya yi sallah. Muka yi misalin cewa idan daga fadawar rana zuwa ketowa alfijir awa goma ne, kenan wannan awa goma za ka kasa ta kashi uku, kenan awa uku da minti 20 ne kadai yake tsayawa ya yi sallah. Kuma manzon Allah ya nuna mana haka. To amma sai ga nasi na alqur'ani, Ubangiji Ta'ala ke faɗa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusai al-layli wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci gaba ɗaya in ka kasa dare kashi uku to kashi biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa yana sallah. Idan dare yana awa goma kenan, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama awa 6 da minti 40. An gane ko? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusai al-layli. Kusan awa 6 da minti 40 manzon Allah yake tsayawa wani lokaci wani dare. Wanisfahu wani lokaci kwa sai ya tsaya rabin dare, kenan in dare yana yin awa 10 sai ya tsaya awa 5 yana sallah. Wasulusahu wani lokaci kuma sai ya zaman tusulusi kashi 1 daga cikin 3, kenan in yana awa 10 sai ya dau awa 3 da minti 20 sune zai tsaya yana fifinin sa. To amma kasancewar ka'ida ta malaman usul suka ce idan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ci karo da aikinsa to iya abinda za mu yi sai mu dauki fadarsa. Wannan aiki kenan yana nuna cewa yake banta da shi. Dan haka ka tsaya a cikin dare ka kwashe awa 6 da minti 40 game da sallah da karatun alqur'ani, ka dawwama yau da gobe. Wannan ya saba ma karantarwa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma wani lokacin ba laifi daren gaba dai ma kana iya shafe shi da ayyuka da ibada, in dai ba za ka takura ma kanka ba, amma ba a buƙatar ka dawwama. Kenan dan haka tsayawa kashi 2 daga cikin ukun dare ko kuma rabin dare, wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. amma abinda aka fi so ga mu kenan ya zama tusulusun dare. Don haka kuma wannan yana nuna mana mutum ya ringa tsinkayen nesa. Shi Abdullahi ibn Amr inda ya tsinkayo, inda yana da hangen nesa, to da rangwamen da aka bashi kai tsaye zai amsa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya mushi hannunka mai sanda yakan ce wa yake ce masa, yace takan iya yiwa kwanukan rayuwa su ja kuma ka wahala, kuma haka koyi wakala, kwanukan rayuwa suka yi tsawo gare shi ya zamanto alƙawarin da ya dauka da ken yake cikawa. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan duk da cewa wannan hadisi na gaba kuma yana da alaka da shi, yawa mu cike shi sai mu dakata. الحديث التاسع والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Abdullahi ibn Amr Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, mafi suyuwar azumi a wajen Allah azumin Annabi Dawud, mafi suyuwar sallah a wajen Allah sallah ta Annabi Dawud. Yaya azumin Annabi Dawud yake bayani ya gabata, yaya sallah ta Annabi Dawud take, manzon Allah sai yace kana yanamu nisfal layli, ya kasance yana yin bacci rabin daransa, an gane ku, waya kumu sulusa, sannan kuma yana tsayawa kashi ɗaya daga cikin ukun dare wato domin nafilu, waya namu sulusa, sannan kuma ɗaya daga cikin shidan dare kenan, kashi ɗaya daga cikin shidan dare na ƙarshe sai ya dan kwanta ya dan huta domin ya samu nishadi. Wa kana yasumu yawman wa yufṭiru yawma, duk dai bayani ya gabata akan hadisin, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, الله يغفر تامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.